أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يا مسلمين إن gaisuwa wa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum
salam wa rahmatullahi.
Kaman yanda al-Sheikh ya bayani maudu'in muhadarar, zai kasance kaifa tuqawwi imanak, yaya mutum zai karfafa imanin shi. Wannan muhadarar na raba ta gida uku. Gida na farko, al-mafahim al-asasiyya. Gida na biyu kuma, hallo kaifa yumkinuna al-akhdh bil asbab quwwatul iman. Sannan gida na uku, al-khatima. Ba tare da bata lokaci ba zan mu fara wannan muhadara. Kaifa tuqawwi imanak, yaya zaka karfafa imaninka. Kafin mu shiga cikin maudu'in, dole sai mun san menene to imani. Lalle imani kalma ce ta larabci, kuma a larabce a lugatan ana cewa at-tasdiq, gaskantawa, ko kuma a ce tasdiqul qalbi, gaskantawa zuciya. Amma a shari'a ta musulunci wajen malumai na tauhidi, abinda ake nufi da imani shine kamar yanda wani nazumi yake cewa Muhammad Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, imanuna billahi baina salasatin, amalun wa qawlun wa i'tiqadi jinani. Imani in za a fasara shi a tauhidi, abu guda uku ne kadi wanda sun kunshi abubuwa da zan mu ce mu yi wannan fasaran wannan abu guda uku kadi. Ina ji in malam ya fara wannan, malam ya fara wannan, malam ya fara, an yi sati ba ido wannan muhadarar ba. Al-qawl bil lisan, fada da harshe. Kenan wannan ana nihin malamai sun yi ittifaki akan menene ake cewa al-qawl bil lisan, shine suka ce an-nutq bil shahadatayn, cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Shine kenan na farko, mutum kenan daga nan to ya kama hanyar imani. Mutum ya zama musulmi kuma hallo ya kama hanya ta imani. Sannan abu na biyu, bayan ya fada to kuma hallo ya kudirce a zuciyar shi wannan abin da ya faɗi, haka ne har zuciyar shi ma ba a harshe kadai ya tsaya ba. Sannan bayan wannan shine al'amaru bil jawarih, aiki kuma da wannan abubuwan wanda ka kudurce, ka yarda da Al-Qur'ani, ka yarda da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka fadi ka sheda a baki, ka kudurce a zuciya, to yanzu kuma hannu bashe ka zuba ayyuka. Shine wannan tarif na imani wajen malaman tauhidi a takaice. Sannan wannan imanin yana da rukunai guda shida, yana da rukunai guda shida. Arkanul iman sittatun. Na farko shine an tu'min billahi, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikansa. Bayan kai imani da Allah, nan ma an aka ce muhadara ce mai zaman kanta ita ma arkanul iman, da mala'ikansa, kai imani da mala'ikai, kuma ka nema ka san wa'innan mala'ikan suna da mahimmancin gaske,
ka nema ka sani cewa akwai mala'ika wanda yana rubuta kaza wanda yana rubuta kaza saboda kuma an kace ka kididdigewa baka iya ba wanda ya san adadin su sai Allah subhanahu wa ta'ala babu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wanda yazo a cikin ruwaya ingantatta ruwan sama wannan wanda zai faɗo wannan gut haka das 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 kowanne akwai mala'ika wanda yake kula da shi in kace ka kididdige zaka iya kaga ba zaka iya ba to wannan kai imani da Allah kai imani da mala'ikansa sannan kai imani da littattafansa sannan kuma hallo kai imani da ma'aikansa sannan kai imani da ranar lahira sannan kuma kai imani da kadara ta alkhairi ce ko kuma ta sharri ce wannan sune rukunan imani kenan guda shidda to wannan imanin da muke zance a saman kanshi kuma maudu'in mu yazo akan yaya zakka karfafa imaninka dalili ne kenan akan cewa fa imani yana raguwa kuma hannu yana karuwa al-imanu yazid wa yanqus yana karuwa kuma hannu yana raguwa wannan bittifaq na ahlus sunna wal jamaa imani yana karuwa kuma hannu yana raguwa malaman lugha suke cewa ai imani dole ya karu dole ya ragu dan saboda imani ana zancen zuciya ne kamar yadda muka ka ta'arifin su da sidiqul qalb shi kuma an ce zuciya da larabci ce ake mata al-qalbu malaman sarf suke cewa wama summiya al-qalbu qalban illa likasrati taqallubihi ba sanya ma zuciya zuciya sai dan yawan zuciyawarta yau kaga mutum yana ta farin ciki yana ta dariya gobe ka ganshi yana kuka kaga zuciya tana sauyawa kenan yau wannan mutumin yana burge ka gobe kuma ka ji kai baka san magane shi at-taqallub kenan jijjuyawa daga cikin hujjoji na ahlus sunna wal jamaa wanda imani yana karuwa kuma hannu yana raguwa suna da yawan gaske zamu zano kadan daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul anfal innamal mu'minuna allazina amanu idza zikra Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat zadatuhum imana mahall shahid zadatuhum imana ziyadatul iman kenan mutanen wanda in ana karatu na alqur'ani imaninsu yana karuwa ko kuma fada Allah madaukakin sarki liyazdadu imanan ma imanihim dan su kara wani imani tare da imaninsu shine zamu gani a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi ya ayyuhal ladzina amanu kada ku tsaya amanu kuma haddu aminu billahi kenan ana so mutum yayi kokari kullun imanin nashi dan ya ringa karuwa sannan daga cikin hadisai wanda suke nunawa akan imani yana karuwa kuma haddu imani yana raguwa fada annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa marra aminkum munkara falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'afu al-iman annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yaga wani mummuna wani abu marasa kyawu a cikin ku to yayi kokari ya kawar da wannan abu marasa kyawun da hannun shi an kuma bai iya hanawa da hannun nashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake to ya hana da halshen shi an kuma bai iya fada da halshen wannan nashi to yayi kokari ya hana wannan abun da zuciye shi amma sai annabi ya ce wannan etap din da ya zana ta karshe bayan na farko an ce bi yadihi na biyu aka ce bi lisanihi na uku kuma aka ce bi kalbi to wannan kaga wannan na uku aka ce wannan kuma hallo a cikin imani to wannan shine karamin su wa zalika ad'aful iman kaga kenan wanda yake abun a zuciye shi wanda ya hadi ya hishi imani kuma wanda yake yi da wancan na farkon kuma hannu yayi wannan nabi kenan dalili akan imani yana karuwa kuma imani yana rabuwa daga cikin hujjoji wanda suke nuna karuwar imani ko kuma rabuwarsa hannu dai fadar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yukhruju minan nar man qala la ilaha illa allah wa fi kalbihi wazn sha'ira min al-iman ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من الإيمان ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه تيوا زاهوتو متن daga cikin mota duk wanda azuciyar shi akwai kwatankwacin kwaye kwaye alkama a wata riwaya aka ce a'a akwai kwatankwacin kwaya ta hatsi ko kuma a'a wanda bai kai ba ma kwaya ta hatsi wanda kwatankwacin kwaye zarra akwai a cikin zuciyar shi na imani to sai an rudo shi daga cikin wannan hadisi ingantacce kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba mana kenan imani matsayi ne yanda yake a zuciyar wani ba haka ba yake a zuciyar wani dan haka ɗan uwa musulmi ya kamata mutum ya nema ya san to yaya ake karfafa imani mutum yaya zai karfafa imani shi wannan shine matashiye ta farko kenan yanzu za mu shiga matashiya ta biyu abubuwan da suke karfafa imanin mutum yana da kyau mutum ya san waɗannan abubuwa dan saboda mutum bai shiga aljanna sai in yana da imani aljanna ba mai shigarta sai mai imani dan haka kenan mutum yana da bukatai ya san waɗannan abubuwan kuma ya rugo da su rugo na gaskiya daga cikin abubuwan da suke ƙara ma mutum imani zan mu zano abu guda goma ganin cewa suna da yawa amma muhadara mu zata tsaya akan abu guda goma na farko ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala abinda yake ƙara ma mutum imani kenan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala sanin Allah subhanahu wa ta'ala sanin Allah madaukakin sarki a makarantu na islamiyya za a ga yara suna waƙe ana su'alu tambaya bima arafta rabbaka da me kake sanin ubangijinka sai yara su ce jawabu amsa a'rifu rabbi bi alamatin kasiratin ina sanin ubangijina da alamomi masu yawa min hallaihu wan naharu daga cikin su akwai dare da yini idan yaro ne tun yana dan karamin shi ana sa mai aqida ta imani yaya ake sanin girman imani malamin kitabu tauhid ya kawo akan cewa sanin Allah ana sanin shi ne ta girman shi da ta ayoyin shi da ta alamomi da dama daga cikin wannan alamomin akwai al-layl wan nahar dare da yini in dare ya zo ya koma wuni ya zo ya koma kuma wannan daren ba mai iyawa sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya musu in aka sa muku a ce dare ne kullun har abada har ranar tashin alkiyama wa zai zo muku da haske in kun isa ba ku iyawa hando da a ce za a sa rana ce ko kullun rana to wa zai zo muku da duhu in kun isa ba ka kaddara rayuwa na dan adam sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi dare yayi rana yayi dare yayi rana kuma dalilin wannan daren da ranar hando dalilin wannan abun muka sani muke sanin lissafi in ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dare ba da ba mun sanyi ne ba in ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yini da ba mun san dare ba kuma in ba dan daren da yini ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta to da ba mun san wuni ba in ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana wannan wunin da ba mun san sati ba kuma hallo in ba dan satin ba da ba mun san wata ba in ba dan wata ba da ba mun san shekara ba duka ya taso asalin shi daga allayin wannan ha kuma Allah sai ya rarraba abubuwan su na fusul fusulus sana a kawo wannan a ce sanyi ne wannan a ce rana ce wannan a ce kaza ne to da a ce Allah subhanahu wataala sanyi kade ya halitta ba da akwai wanda za su mutu da yawa da a ce kuma Allah subhanahu wataala zahi kade ya halitta hallo akwai wanda ba su ji dadi ba shine wani malamin falsafa yake cewa duk da bai imani ba yana cikin al-basira ana ce mai zinon yana daga cikin yayi zance akan musulunci da yawa amma bai musulunta ba wanda an mutane suna sallah zawa yake yana ganin su kawai abin da yake burge shi a amsa modarar din Annabi sallallahu alaihi wasallam in aqida suratul fatiha kawai a ce amin yace musulmai sun iya amsa modarar yake cewa si je huwa le rende musulma da la prière je me regrette pourquoi je suis pas musulman idza ra'aytu suhufan muslimin fi as-salat at'assaf lima zalamakum min al-muslimin yake cewa ka wannan abubuwa saison de pluie wannan da na zafi da na sanyi yace da a hannun mutum suke da kaga rikici yace da a hannun mutum suke da kaga rikici da mai ikon daga ya saki zafi wani ya ce kai sanyi nake so wani ya ce ruwa za a ce kai ban masar ruwan nan gari za mu to kadiba ba mai iya tafiyar da wannan abin sai Allah subhanahu wa ta'ala daga nan mutum ma ya kamata ya san girma na Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya kamata mutum ya ringa tunani Allah yana son masu tunani a cikin halitta na Allah subhanahu wa ta'ala kai ga karan kansu ma ga baki daya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayat li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار للي a cikin sabani na dare tayini akwai ayoyi amma ga masu hankali ga masu dora su wane ne wannan su ne wanda suke ambaton ubangijin su a tsaye a zamanin kai hamma a shingide kuma suke ta tunani na halittoci na Allah akan subhanahu wa ta'ala biyai suke cewa ya ubangiji wannan fa baka halitta ba dan banza Allah ba kai ba wannan abin dan banza sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka kare mu daga azabun wuta yana daga cikin kenan mutun yaya zai karfafa imanin shi kenan sai ya rinka irin wannan tunanin na akan halittu na Allah subhanahu wa ta'ala أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ويشم بكدي بعضو أكراكمي يا أكهل تشي كدي براكو أكراكمي راكمي يا أكهل تشي وإلى السماء كيف رفعت كدي بسما من كغني يا تدو كك باترى دون جمشي با وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سلحت فذكر إنما anta muzakkir hallo mutun ya diba zuwa ga karan kanshi ya diba shekaru can da baya wai shi wane indan shekara 25 ne nan da shekara 26 babu shi aka yi shi daga nutfa ya koma gudan jini ya koma tsoka bayan ya koma tsoka aka turo malaika ya busa mai rai amma haifiyar shi ta haife shi tun bai san kowa ba sai nonon mamman shi ya san baban shi ya san 'yan gidansu ya san wane da wane da wane da wane har ya girma ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbika al-karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak Allah sai ya kera ka ya baka hanci ka ji numfashi ya baka baki kuma bakin ma ya ma a inda ya dace ne Allah ya mana baki da a ce aka mana baki a goshi to ya zan mu ringa sa abincin ko kuma da aka mana shi a baya ko ni wanda ka gani Allah subhanahu wataala ne ya ma shi inda ya dace dan ka san girma Allah subhanahu wataala ka bauta mashi yana daga cikin abubuwan da suke kara ma mutum imani cikin ma'rifatullah mutum ya san al-asma wa sifat asma'ullahi al-husna wa sifati tun yayi kokarin sanin sunayen Allah da sifofin shi so diwa zaka gani musulmi ga nan yana sallah amma kuma har da an ka tambaye shi ja zana mun sunayen Allah guda 12 ko kuma leons ma zana mun sunayen Allah leons za a shata amma kuma inda sunan arnawa ne na halitta mai yin gashi da wutsari zana mun leons na wannan yake biya da uwa da mama da yaro duka tare ake kallo an sai sai ai ta zanawa ya kamata musulmi yayi kokari koyan ya sani na sunayen Allah masu kyawu da sifofin shi wanda ya sanya ma kanshi ko kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah yana da sunaye 99 inna lillahi 99 isma 100 illa wahida 101 man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kididdige wayannan sunayen na Allah subhanahu wataala zai shiga aljanna ai man hafizaha duk wanda ya haddace ta wa fahima ma'aniha kuma har da ya gane ma'anonin wannan sunayen na Allah subhanahu wataala wa taqadaha kuma har da ya kudirce wa ta'abbada Allah biha ya bauta ma Allah da wannan sunayen dakhala aljanna zai shiga aljanna wal jannata la yadkhuluha illa almu'minun aljanna kuma ba mai shigarta sai mu'mini Allah ya sanya mu daga ciki abu nabiyu daga cikin abubuwan da suke karfafa imani bayan ma'rifatullah subhanahu wataala qira'atul qur'anul karim wa tadabburu ayatihi karanta alqur'ani mai girma da tadabburin abinda mutum yake karantawa ya san me yake karantawa lalle mai yin tadabburi a cikin alqur'ani mai girma zai karu da ilimin mutanen alqur'ani kuma hado yana daga cikin abinda yake kara ma mutum imani kamar ayat da muka kawo wa iza tuliyat alaihim ayat ayatu zadatu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ayat da muka kawo ta cikin suratul anfal kuma shi alqur'ani waraka ne ga dukkan cuta cuta ta shubha cuta ta shahawa cuta ta san zuciya cuta ta karkacewa cuta ta bid'a cuta ta cirka cuta ta zuciya kai da ma cututtuka da dama alqur'ani waraka ne akan su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa nuzzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un linnas mun saukar daga cikin alqur'ani abinda yake waraka ne ga mutane wa rahmatul lil mu'minin kuma hallo rahama ne ga mu'mine anan sai Allah subhanahu wataala bai mace ba dawa yace shifa malaman larabci suke cewa in an ce dawa magani tana yiwa ka je farmasi ka sai wannan dawa ne na wata cuta to tana yiwa yama kuma tana yiwa yakima amma aka ce shifa to an tashi kenan karanta alqur'ani mai girma yana ƙara ma mutum imani yana daga cikin abin da yake ƙarfafa ma mutum imani abu na uku daga cikin abubuwan wanda suke ƙara imani bayan ma'rifatullah bayan karanta alqur'ani shine kuma hallu ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sanin annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ana nufin kenan min sirati ka san sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wa shama'ilihi da wayansu mutane ne ya zama su wayannan mutanen yaya ne halin su, yaya suka yi gwagwarmaya. Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya rantsi da cika ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da girman shi, da girman halayen shi, kuma hallo shine mafi cikar talikai. A cikin suratul Nun, wal qalam wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khulqin azim. Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya rantse akan girman hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk wanda ya ruko, dan haka duk wanda ya ruko da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, imani shi kullun zai ringa karuwa. Duk wanda ya ruko da hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, imani shi zai ringa karuwa, kuma halu zai ci riba ta rayuwa. Wani malami mai haƙiya yake cewa, Allah ya shiga shi da rahama, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takbidiya la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi wassunanillati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu. Duk wanda ya riko da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan shine zai ci nasara ta rayuwa a duniya, kuma hallo wannan shine zai samu babbar rabo gobe kiyama. Dan haka mutum ya kamata in kana so imanin ka ya karfafa, sai ka dinga karanta tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamantakewa shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya maki ya arme ya yi wannan arme. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kasuwanci ya yi wannan kasuwancin. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya yake alwallar shi, yaya yake sallar shi, in zai kwanta yaya yake yi. Wannan duka washibi ne ga musulmi ya yi kokarin koyar wannan abun, don saboda imanin shi ya karfafa, ya tsira a duniya, kuma hallo ya tsira a lahira. Abu na hudu daga cikin abubuwa wanda suke karfafa imani, al-iksar min zikirillahi ta'ala, yawan ambaton Allah madaukakin sarki, waddu'a da yawan yin addu'a, allazi huwa ruhul ibada, wanda wannan shine ruhi na ibada ma gabaki daya. Shi ambaton Allah yana shukawa mutum wata itaciya ta imani a cikin zuciyar shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, kwatankwacin wanda yake ambaton ubangijin shi da wanda baya ambaton ubangijin shi kamar kwatankwacin rayayye ne da mutacce. Duk mutumin da baya ba ruwan shi da azkar, ba ruwan shi da addu'a, gwanda mutacce da shi. Kuma in kana so zuciyarka ta samu nutsuwa, imaninka ya karu, to sai da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul Ra'd, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, lalle fa da ambaton Allah ne zuciyoyi suke samun nutsuwa. Dole sai mutum ya rike azkarus sabah wal masa, in za a kwanta addu'a, in an tashi addu'a, za a ci abinci ma addu'a, in an ida addu'a, kasuwa za a shiga addu'a, abin hawa addu'a, rayuwarka duka ta zamanto azkar ne da addu'a. Ka nemi kariya, ka ci moriyar duniya, kuma hallo ka ci moriya ta lahira a gobe alkiyama. Shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake zabarar da mu akan azkar da dama, wanda ga sunan in ka fadi aljanna ba burki zaka shiga. Amma shaitan ya ringa zawa ya ringa wasi-wasi, dole sai mun yaki wasi-wasi, amma ban mai misali sayyidul istighfar, an ce duk wanda ya karanta ta da sahi in ya mutu kafin marece dan aljanna ne. Duk wanda ya karanta ta da marece kafin ya waye gari in ya mutu dan aljanna ne. Kai hatta bayan alwala Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo addu'a, yace duk wanda ya wannan addu'a za a bude mai kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta inda yake so ya shiga ta inda ya zaba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin duk wanda ya karanta wannan addu'a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a bude mai kofofin aljanna guda takwas sai shiga ta inda yake so ta inda ya zaba amma shaytan ne yazo ya dinga wasi wasi da mu dan haka in mutum yana so imanin shi cika dole sai ya rike azkar kuma har da ya dinga addu'a kai addu'a wanda bai yin ta ma da wanda bai ambata Allah Allah hushi yake da shi kaga bambanci tsakanin dan adam da mutum yau addu'a dan adam ko mun jinin da ya hana ka da shi kullun kana bani 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 sai ka ishe shi kuma har sai ya tsane ka daga ya ganka ya ga roƙo to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala in baka roƙon shi ne yake hushi da kai wani nazumi yake cewa Allahu yabdahu in tarakta su'alahu wa bani adama yabdahu hina yusalu Allah yana hushi in ka bar tambayar shi amma shi dan adam hushi yake lokacin da kake tambayar shi kai ha abin yayi kamari Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tu me girman kai ba ruwan shi da azkar ba ruwan shi da addu'a wannan yana cikin mutanen banza ma ya san inda zai shiga innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin duk wanda suke girman kai akan bautata malumai suka ce akan addu'a to zai shiga wutar jahannama yana mai dawwama a ciki Allah ya kare mu dan haka kullama izdadal abdu zikrillah qawiya imanuhu duk lokacin da kaga kanka kana ta ambatan Allah da yawa to imani kana da shi in kuma kaga ambatan Allah ka ya ragu to ba imani ta ka bincika Qur'ani a gidanka yayi wata biyu ba kude shi ba ba a karanta ba ko sura guda bakkar wata sura wanda zaka ringa karantawa kullun bakkar wani tsari wanda zaka ringa karanta rahun fash ko fash fash ko fash biyu to he ka saki dan saboda yawan karatun alqur'ani da yawan azkar da yawan addu'a yana daga cikin abin da yake ƙara imani na mutum kamar yadda muka kawo ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zuciyoyi suke samun nutsuwa abu na biyar wanda yake karfafa imani zikrul maut tana mutuwa babu wanda bai jin tsoron mutuwa Muhammad Adil Al-Azhari yake cewa kazibun man yaqulu annahu la yakhafu al-maut. Makaryaci ne wanda yace baya tsoron mutuwa. Ya kamata mutum ya ringa tuna mutuwa. Wannan mutuwa tana zawa ba tare da shiri ba. Ba sai mutum yayi rishi lafiya yake mutuwa. Mutum lafiya shi dan waye na mutuwa. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من سحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسج أكفانه وهو لا يدري كيسو رموتوا درسو رموتوا النام بعد درسو tana zauwa ba zata sono zaka ga mutum lahiya shi lau ya mutu kuma sono zaka ga mutum marasa lahiya ana mai tsammanin yau da daddare ya mutu ko kaza kuma har to shi ya meke mai jiye ya mutu dan haka yana daga cikin abin da yake karfafa ma mutum imani mutum ya ringa tuna mutuwa a rayuwar shi ya san ko cewa tahiya zai kamar yanda wa'insu suka tafi innahu man aasha mata wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at duk abin da zai zo fa sai ya zo. Dan haka yana da Aliyu bin Abi Talib yake cewa abin da yake bashi tsoro mutuwa, yace kuma ba komai ba dan saboda abokananta guda uku. Yace aboki na farko sai yace ana ma'aka, ni ina tare da kai, hayyan araye wa idza mitta, amma idan ka mutu taraktuka, na barka, surtu lil warasati, na zama na magada. Aboki na farko kenan, me kenan? Dukiya. Aboki na biyu sai ya ce, inji Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, ana ma'aka, ina tare da kai, hatta ila babi kabarika, hatta ila babi kabarika, har kofar kabarinka, fa atrukuka wa arji, in barka anan kuma har zuwa inda dawowa. Wannan dani uba ne, abokanan hulɗa ne, ɗan unguwa ne, duka duk wanda ya ce duk sanda kake ma mutum in ya mutu, duk kukan da kake, irin na wata kisa na Shehu Juha ta yarinya ta biyo wani sarki, ya sarki anya amida ta, ta ki komawa, yanzu he Shehu Juha he ya zo ta, shi zai sa ta koma, kawai sai ya kama ta ya burkina ta cikin kabarin, sai ce to tunda san shi kike bar abin nan fita ne, ina fita ta yi ta fafura da wuri duk san da take mi, kuma shi ya aihe ta, aka ce abin ne ku wani ba abin ne ba, kwana daki guda ma ho shikenan. To haka yana da kyau mutum ya ringa tuna wannan abubuwan, saboda wata rana sai labari, dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah ya cika mu da imani. Abu na shidda wanda yake ƙara ma mutum imani, suhbatul ahyar, suhbatul ahyar, zaben abuta na kirki, zaben abokai na kirki, yana daga cikin abin da yake ƙara ma mutum imani, mutum ya zabi abokai na kirki. Dan saboda Larabawa suke cewa in jalasta ma'al alimi alimta, in ka zauna tare da malami to ka samu sani, wa in jalasta ma'al ghafili ghafalta, in ka zauna tare da gafalallen mutum to kuma hallo kai ma sai ka koyi gafala, wa in jalasta ma'an na'imi nimta, in ka zauna cikin masu barci kai ma sai kai barci. Shine Abu Tammam yake cewa iza jarayta fil khalqi dani'an fa anta wa man tujarihi sawa'u, a cikin mutane in kai makwabtaka kai abunta da mutumin banza, to da kai da wanda kai makwabtakan duk daidai kuke. Dan saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innamal jalisu salih wa jalisu su ka hamil almisk wa nafuki, kwatankwacin aboki na kirki da aboki na banza kaman kwatankwacin mai sirri turare ne almiski, da kuma mai zigazigi na wuta, mai aikin magera. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rena ba mai aiki na magera bane ba, a'a, ana nihin cewa shi mai sai da turare in ka zauna a shagon shi ko baka siya ba ka ji kamshi, shi kuma wannan in ka zauna a rufar shi ko ba komai ka tashi da kauri ko kuma wuta ta bura ta tilla ma wando ko kuma ta tilla ma riga. Kenan in ka zauna da aboki mai imani wanda za a ce a tayi masallaci a juyi, mi Allah ya ce, mi Annabi ya ce, to kaga dole imanin kai garu. In ka zauna da aboki wanda shi kawai kullum aje ta hole ne, to kai karafkana ka hole, kuma hallo kai asara a duniya, kuma hallo kai asara a lahira. Allah ya datar da mu. Kenan mu yi kokarin zaba abutta da wazan mu zauna, dan saboda ake cewa عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه كك زمنا دا متغفللي حتى سي كغفلتا كسان واني ني زي رنغ باك شاورا dan saboda wani in ya baka shawara sai ya hallaka ka kai dan saboda laraba suke cewa faqidu shay la yu'tihi mara abu bai bada shi bashar bin burda wani adib ne makabu sai wani namiji yazo yana neman wani gida a wata unguwa sai suka gamu da bashar bin burda shi kuma makabu ce da Allah ina ne gidan wani bashar bin burra sai kwatanta mai wannan gida yace in kai bana akwai kaza to nan ne kai wannan mutumin bai gane ba kawai sai ya matsa ma sai bashar bin burra ya kama hannun shi ya kai shi wannan gidan kuma hallo alhali bashar bin burra innan makabu sai bashar bin burra sai dariya yace to taya ni makabu daban na gani zan ja ka kai mai ido haƙin kai ka in ba badda ka ba kake so in yi daga nan bashar bin burra sai ya wayensa abiyati a cikin wannan abiyati yake cewa amma yaqulu basiran la abalakum qaddalla man kana tilu umyan tahdihi yace amma yaqulu basiran wai makaho ne yake jagoranta wanda yake gani ce qaddalla man kana tilhum ya mutahdihi hakika ya bata wanda makafta ce zata ringa shiryar da shi dan haka kenan daga cikin suhbatul ahyar yana daga cikin har karatu ma ka san wane ne a wajen wane ne kake dogon karatu hakkara kuma ka san a wajen wane ne kake dogon kakka dauki karatu a wajen wanda zai fadar da kai ina yin mutum ya yi takasantsa daga cikin abubuwan da suke kara ma mutum imani sabi'an abuna bakwai huduru halqatil ilm huduru halqatil ilm zuwa wajen wa'azzuka da wa'azi wajen karatu kada a rayuwarka a ce kai baka da malami kai hasara kada a rayuwarka a ce kai babu inda kake zuwa kake neman qala Allahu qala Rasul wannan rayuwa ba ta da amfani kenan ya kamata mutum dan saboda Allah subhanahu wataala ya ce hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun da can Allah subhanahu wataala ya ce innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama kenan dan haka ya kamata in kana so imaninka ya karu sai da zuwa wajen wa'azi sai da zuwa wajen malamai sai da zuwa makaranta ko karatu shi kuma wannan ai baka yi shi ba sai inda wannan nukutar ta sama da muka kawo suhbatul ahya sai da abu tada kirki wanda daga kaka in ya tafi makaranta sai kaga kai kake zaka zauna kenan kai ma dole ka bi shi kudai sai abuna takwas daga cikin abubuwan da suke kara ma mutum imani al-mahabbatu billahi azza wa jalla soyayya dan Allah subhanahu wa ta'ala ka so mutum dan Allah yana kara ma mutum imani a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة بازاو شقع الجنة حتى تؤمنوا حسكم إيماني دليلي أكن تيوا الجنة بامي شقعت سيمي imani wala tu'minu hatta tahabu kuma ba za ku yi imanin wannan ba har sai kun so junanku ala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum shin bana nuna muku wani abu ba wanda in kuka yi shi za ku so junanku afshu salama bainakum yau ita sallama a tsakankanin ku. Kenan a cikin wannan hadisin zan mu gano cewa assalamu yuaddi ila al-mahabba, ita sallama tana kai zuwa ga soyayya, ba gaba ba. Sallama tana kai mutum zuwa ga mutane zuwa ga soyayya. Wal mahabbatu tuaddi ila al-iman, shi kuma soyayya wannan tana kai mutum zuwa ga imani. Wal iman yuaddi ila al-janna, imanin kuma yana kai mutum zuwa ga aljanna. Allah ya sanya mu aljanna. Abu Nattara wanda yake kara ma mutum imani shine luzumul fara'id wat tamassuk biha. Duk in aka ce wannan abun faralla ne, to kama shi da kyau. Kada a same ka da nafila kuma hallo babu faralla, aikin banza ke. Ita faralla ita kadai tana kai mutum zuwa ga aljanna. Wani namiji ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani sahabi Allah ya rada shi, yake cewa ara'aita iza sallaitul maktubat, shin kaga idan na sallaci salloli na faralla, yana tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa sumtu ramadan, na azumci watan ramadan, wa ahlamtu alhalal, na halalta halal, wa haramtu alharam, na haramta haram, wa lam azid ala zalika shay'a, kuma ban kara ba akan wannan ko guda. Adhulul janna, yace ma annabi wannan kada yayi shirin shiga aljanna, wai na shiga aljanna? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kala na'am, yace wannan zaka shiga aljanna. Daga cikin wannan alfaraid, daga cikin wannan alfaraid akwai as-salawat al-khamsa. As-salawat al-khamsa, salloli guda biyar. Babu abinda ke kara ma mutum imani kamar hallo salloli guda biyar. Mutum ya rike salloli guda biyar jajir. Daga an yi kiran sallah masallaci, ya rike salloli guda biyar, to wannan mutumin wallahi sai ya kai labari. Tace sa wata dirasa nafsiya take cewa duk mutum mai sallah ba za ka same shi ba da ta'addanci mai tsere sallah guda biyar bai wasa da ita, ka same shi a haraka ta fali ba ka samu shi. Kuma duk me wanda baya sallah, in aka ce yanka ma'aikiyarka, wallahi yanka ta zai, dan saboda bai da imani. Ba abun da yake gina zuciya kamar sallah, dan shi yasa dan girmanta a ranar tashin alkiyama, in haka zo dosiyar ta za a fara diba, in ta gyaru shi kenan sai a male silibas. Hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwal ma yuhasib bihi al-'abd yawm al-qiyama as-salat, harkon abinda ake ma mutum hisabi a ranar tashin alkiyama sallat. Fa iza salahat salaha al-'amalu kullu, idan ta gyaru to dukkan aiki ya gyaru, kuma idan ta bace dukkan aiki ya bace. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi, salla tana hana mutum albasha, tana hana mutum yayi ba daidai ba. So da yawa mutum zai zo yayi salla amma kuma hannu bai san inda kanshi yake ba, ko kuma a ce me aka karanta a wannan sallar da sani mu. Ana samun wannan tun lokacin sahabbai. Kai wani sahabi ya kai kukan shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ka zo sallah ka ringa tuna mutuwa, ka ringa tunawa wannan sallar kace kamar ta karshe, in ka yi ta ba za ka yi wata ba, tana yiwuwa ta gaba ba da kai za a yi ba, sai ka ga shu'urinka duka ya dawo. Sai ka ga shu'urinka duka ya dawo, an yi sallah kana mai cikin ka samu lada na at-tuma'annina na nutsuwa, saboda wani zai yi sallah yana da ɗaya a cikin goma, wani biyu, wani hudu, wani ya samu goma cikin goma. Allah ya sa mu samu goma cikin goma. Abu na goma wanda yake kara ma mutum imani shine ziyaratul marda wal qubur, ziyartar marasa lafiya da kuma hallo ziyarar kabarruka, yana daga cikin abubuwan da suke kara ma mutum imani. Ka ziyarci marasa lafiya ka ga cewa kai fa wannan wajen in kai ne to yaya, ka ziyarci makabarta ka rinka ganin cewa ga mutane na wannan kowa akwai a ciki, akwai mai kuɗi, akwai talaka, akwai dogo, akwai gajere, akwai sarki, akwai bafade, akwai mace, akwai namiji, to kai ma ba makawa sai ka zo wannan wajen, to imaninka sai ya karu a wannan waje. Kenan wannan shine abul guje, abubuwa guda goma wanda suke ƙara ma mutum imani. Allah ya datar da mu. Zan ɗauki wannan fursa in yi ta'ziya ga na imam da aka yi Abdallah. Allah ya ji ganshi da gafara, Allah ya rahamshe shi, Allah ya sa aljanna makoma ne. An yi rishi daman na Malam Lamini, kuma haka yi rishi na Abdallah, haka ne kowa tafiya zai yi. Albaqa lillah, اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.